I gotta get away.
Ayaluga, a kilometrical pass in my pocket. I got liras, euros, and Don Corleone. I walk the streets, it's graduation day. Each girl I meet is blowing up condoms, photographed by the mic demon. Hey, I know Arthur Fonzarelli. Hey, I know Leo DiCaprio too. I've got to get away from this Roman. Holiday.
I gotta get away.
Venetian food just sucks. I'm hungry for the Bologna stuff. Just buy me mozzarella. Death by Gabon is alright. Pies on some phones. Check out my fianzata. Chills the bones. Que bella, que bella. We're having a party tonight. Hey, I know Ornella Muti. Hey, I know Nancy Pelosi too. I've got to get away from this Roman holiday.
I gotta get away.
Silver Berlusconi. Hey, I know Cicciolina too. I've got to get away from this Roman holiday.
Gotta get away.
Da 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 da